Ina misalin wannan kamar Abul Qasim ko Abul Qasim gashi kuma sunan sa Qasim din ya haifi da Qasim an yi masa alkunya da baban Qasim shi kuma kansa da mun sunan sa Qasim din shi yasa Qasim ne kuma baban Qasim to wanda ambace shi da daya daga cikin wato shi wannan wato Ibnu Taylasa wanda yake mai kiyaye hadisi malamin hadisi na Andalus wato a nema sunan sa Qasim alkunyar sa kuma Abul Qasim fadakir wanda ambace shi bi wahidin da daya daga ciki lawahi ba za a ce yayi imuwa ba wanda yake ambace shi da daya daga ciki ka bai ce Abul Qasim ko yace Qasim to duk ba za a ce yayi imuwa ba Abul Qasim din ne kuma Qasim din ne wato akwai kokari ko buri na sani a cikin wanda alkunyarsa ta dace da sunan mahaifinsa akan samu a cikin marwaita wanda alkunya ta daya shi ne alkunyar ta dace da sunan ubansa kamar a ce Abul Qasim ne kuma dan Qasim sunan mahaifinsa Qasim kuma ya haifi da Qasim wanda ake masa alkunya da shi ko Abul Hasani Ibnu Al-Hasani uban Hassan dan Hassan to fahimta fa wanda irin wannan yana koruwa da tsayawa a gani za a dauka cewa da farko za a dauka ko kuskure ne amma in aka sani sai a ga cewa ba kuskure ba ne kamar Abu Muslim dan Muslim da uban Muslim ne kuma dan Muslim waye ne wannan shi ne a garrul madani ka san haka abu dai kuma ya littafi a kasin na biyu shi ne wanda sunansa ya dace da alkunyar ubansa sunansa ya dace da alkunyar ubansa kamar Qasim dan Abul Qasim ko Sinanu dan Abi Sina sun yi littafi a kan wanda alkunyarsa ta zo wafa kasu zaujato ya zama matarsa ta dace da shi kunyatan a wajen alkunya da alkunyarsa da alkunyar matarsa duk suka zama daya kamar Abu Jarda'i da Ummu Jarda'i Mutulu Ali Bakarin wa Ummu Bakarin kamar Sayyidina Abu Bakar Allah ya kare ta a gare shi da kuma matarsa Ummu Bakar wanda ita wannan aka ce musulunci ta bai tabbata ba to hakanan Abu Zarrin da kuma matarsa Ummu Zarrin wadda duk musulmi ne manyan musulmi manyan sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam.